Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 31, 25 da kuma 16. Masu auren ma jamhuriyar Niger suna yin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidan Jar Radio VOA Africa mita 102.5 da kuma tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin mu yanzu haka kai tsaye da muke gabatar muku da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna la'asari ya lafiya yau Lahadi 28 ga watan Janairu shekara ta 2018 sahabo Imam Aliyu ne a madadin sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kuna tare da mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai.
Kasar Afghanistan ta ayyana yau din Lahadi a matsayin ranar makoki kwana guda bayan wani mummunan harin da ya halaka mutane sama da 100. An kashe wani sojan tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya dan asalin kasar Pakistan a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sannan yan sanda a birnin Moscow sun damke jagoran yan adawa Alexei Navalny a wani gangamin da ya shirya.
To kanin labarin kenan, ba labarin duniya muna da rahotanni ku guda kan taron kolin kungiyar da kan kasashen Afirka da zanga zanga kan haraji a Niger da kuma martanin al'umar Fulani a jihar Taraba kan rikici da ke ci a yankin. Zamu kawo muku maimaitin shirin duniyar Amurka. Yanzu sai a gyara zama a fara da labarin duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Afghanistan ta ayyana yau dinnan Lahadi a matsayin ranar makoki an dan saukar da tutoci a fadin kasar da kuma gine-ginen diplomasiyar Afghanistan da ke fadin duniya. Kwana guda bayan da yan bindiga suka yi amfani da wata motar daukar majinyata mai shaki da bama-bamai wajen kai wani mummunan hari. Jami'ai sun ce zuwa yau Lahadi adadin waɗanda suka mutu ya karu zuwa 103. A yayin da kuma wasu 235 suka jikata a wannan harin da aka kai a babban birnin kasar, shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya aika da wani sako ta kafar Twitter mai cewa gobe Litini za ta zama ranar da za a mai da hankali kan wajen samar da abubuwan bukata ga waɗanda a tabakinsa. Aikin rashin imanin nan na ranar Asabar wanda aka auna kan farar hula ya shafe su. Shugaban ya kuma ce ta kafar Twitter ranar Talata za ta zama ranar addu'a da karanta Al-Qur'ani. Wani harin kunar bakin wake da aka kai da mota ne dai ya bararraka wani wuri mai cinkushe da jama'a a harabar wani ginin gwamnati a birnin Kabul jiya Asabar. Taliban ta ce ita ta kai harin. Yayin da shugaba Ghani ke cewa an kai harin ne kan farar hula, ita kuwa kungiyar Taliban ta ce ta auna jami'an tsaro ne. An kashe wani sojan tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya dan asalin kasar Pakistan a wani harin kwantar bauna da aka kai jiya Asabar a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Wani mai magana da yawun sakatare janar din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya yitar da wannan kisan wanda ya faru yayin da wata kungiyar yan bindiga ta kai harin kwantar bauna ma sojojin tabbatar da zaman lafiya daura da Lilumba mai tazarar kilomita 96 kudu maso yammacin Baraka a kudancin lardin Kibu. Akalla wani sojan kuma na tabbatar da zaman lafiya ya jikata. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila na zargin cewa babu wata kungiyar yan bindiga da sojojin na tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya suka kawar daga kasar cikin tsawon shekaru 20 da suka yi. Yan sanda a birnin Moscow sun damke jagoran yan adawa Alexei Navalny a wani gangamin da ya shirya na nuna rashin amincewa da zaben shugaban kasar Russia da za a gudanar a watan Maris. Navalny ya aika da wani sako ta kafar Twitter mai cewa an kama ni, sannan ya kira ga magoya bayansa da su shiga zanga-zangar. Tun da farko a yau dinnan Lahadi, yan sanda suka kutsa cikin headquarter kwamitin yakin neman zaben Navalny, inda wani faifan bidiyon da aka yada kai tsaye ya yi ta nuna yadda yan sanda suka yi ta tambayoyi ma ma'aikata, tare kuma da kama wasu daga cikinsu. jagoran yan adawar ya ce a kaurace ma zaben na watan Maris wanda ya bayyana da shirme. Kotun kundin tsarin mulkin Spain ta dau matakin hana tsohon shugaban yankin Catalonia Charles Puigdemont sake zama shugaban yankin. Kotun ta yanke hukuncin jiya Asabar mai cewa tsohon shugaban da ke gudun hijira ba zai iya shugabanci daga wata ƙasa ba, ko da kuwa an zaɓe shi a zaben majalisar dokokin yankin da za a yi jibi talata. Puigdemont ya ce zai ɗau rantsuwar kama aiki ta faifan bidiyon da za a yaɗa kai tsaye. Dama shugaban Spain Mariano Rajoy ya ce babu yadda Puigdemont zai yi shugabancin Catalonia daga wata ƙasar waje, kuma muddin aka zaɓe shi to dakatarwar da aka yi na ƴancin Catalonia zai ci gaba da aiki. Puigdemont ne dai ya tsaya takarar zaben shugaban ƙasa shi kadai a wannan zaben. An sami wata bafaransa da ranta akan tsaunukan nan na arewacin Himalaya din nan masu matukar hadari waɗanda ake kira tsaunuka masu kisa. To amma masu aikin ceton sun kasa gano abokin hawa tsaunin nata dan asalin ƙasar Poland. Mutanen biyu, Thomas McWhiz daga Poland da kuma Elizabeth Robel daga Faransa, sun yi yunkurin hawa ne zuwa tsawon mita 8,126 na tsaunin Pan Parmat. To amma sai suka makale a tsawon mita 8,400, don haka suka yi amfani da wayar salula wajen kiran a kai musu ɗauki. A cewar ƙungiyar da ta shirya wannan gasar, ya kasance tilas ga wata tawagar mahaya tsauni daga ƙasar Poland ta dakatar da batun hawa tsaunin saboda a ceto mahaya biyun da suka makale. Sojojin Pakistan ne suka kai wasu mutane hudu daga cikin tawagar 'yan Poland ɗin zuwa kan tsaunin nan Parbat. Da safiyar yau Lahadi aka bayyana ta kafar Facebook cewa an gano Elizabeth Robel, daga bisani kuma Ludovic Gimbrisi, ɗaya daga cikin abokan Robel, ya bayyana ta kafar Facebook cewa masu aikan ceton sun kasa gano Marcus Weiss.
Ibrahim Ka Almasi Garba aka ji da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Tomarilla, kamar yadda watakil ba za ku kasa ji ba, yau ne aka bude taron koli na kungiyar haɗakan kasashen Afirka karo na 30 a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha. Da daga cikin batutuwa da ke kan ajandar taron har da batun yaƙi da cin hanci da rashawa. Kan haka na tambayi Dr. Abubakar Umar Kare na jami'ar Abuja, shin ayyana hukuncin kisa kan cin hanci da rashawa zai taimaka wajen daƙile wannan matsala?
To, wannan wani batu ne wanda aka yi ta yin cece ku ci a kai. A ƙasashe da dama kamar China da kai magana da kuma wasu ƙasashen kwaminisanci a baya, hukuncin kisa ya taimaka. To amma zartar da ko kuma kafa doka ta hukuncin kisa, ta kanta ana zargin cewa aka shi ne ga jurori da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyinta suka zartar. Wato tana kawo maganan hukuncin kisa, to za a yi ci a kanka, musamman ma masu da'awar tabbatar da yankin ɗan adam. To amma kan ina ganin ko ba ma hukuncin kisa ba, yadda dokoki suke a ƙasashe musamman ma a Najeriya, gaskiya ba su wadatar ba. Saboda sai ka ga mutumin da ya saci biliyan ɗaya, idan ma har a ƙarshe an yanke masa hukunci kamar yadda ya faru a baya, sai an yanke masa hukunci cewa an ɗaure shi wata bakwai ko kuma ya biya karat da bata kai miliyan ɗaya ba. To kuma kaga fa ana maganin fa biliyan ɗayan nan, biliyan ɗaya zai iya kila manya-manyan asibitoci masu gado guda ɗari har da magunguna kamar guda biyar. To wasu ma sun saci biliyan goma ne, kuma biliyan 50. sa'annan kuma suna amfani da irin waɗannan kuɗi kuɗaɗen tabbatar cewa ko dai ba a kama su ko kuma ba a hukunta su ba. Kuma irin yadda dokoki suke a ƙasashe irin su Najeriya yanzu, kusan mutane ba sa ma jin tsoro a kama su, saboda suna ganin cewa ko an kama su ba abin da zai faru, kuma ko ma wani abu ya faru to ba wani abu a zo a gani ba ne. Saboda haka ko da ma ba ku tsaya ba, dole ne a ce an sa tsauraran hukunce-hukunce domin a ranar da duk wani wanda yake tunanin cewa zai ci hanci da rashawa.
Ta yaya za a tunkari ainihin musabbabin abin da ke jawo cin hanci da rashawa?
Wannan gaskiya ne, wato mun dade muna faɗa ko muna nanata cewa akwai bambanci tsakanin cin yaki da cin hanci da rashawa, da kuma yaki da waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa. Wato kaga shi na farko wani yaki ne wanda kusan za a ce tun daga matakin yali ya kamata a fara, tun daga tarbiyyan yara da kuma mu'amala ta cikin gida da makarantu da ƙungiyoyin addini, wanda kuma duk ba a yi. Wanda kuma ina ga duka idan gwamnati suka farga a kan cewa wannan batu ne yaki da cin hanci da rashawa babban al'amari ne, wanda dole ne a yake shi a matakai daban-daban, tun daga matakin yali da makaranta da abokai da addini da 'yan kasuwa da sauransu. Sai kenan shi kuma wancan yaki da ake don hukunta waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa yana da matsaloli ƙwarai da gaske. Kuma za a iya cewa kamar yadda ka faɗa, irin manyan dalilan da suke kawo mutane su yi rashawa ko kuma su yi cin hanci shi ne matsalar tattalin arziki.
Daga jamhuriyar Nijar kuma mun samu rahoton cewa ƙungiyoyin farin hula sun gudanar da zanga-zanga don yin Allah wadai da kasafin kuɗin ƙasar na 2018 wadda ya ƙunshi ƙarin haraji. Ga rahoton da Sulaiman Mulbarma ya aiko mana daga Yamai.
Dubun dubatar jama'a ne suka hallara a Place de la Concertation, wato dandalin fahimtar juna da ke gab da Majalisar Dokokin Ƙasa, a wannan zanga-zanga da ke matsayin ta biyu a cikin wannan wata da kungiyar hararen kula ke shiryawa da zumar gwadawa gwamnatin jamhuriyar Nijar kin amincewarsu da tsarin kasafin kudaden 2018, wanne suka bayyana cewa yana kunshe da wasu miyagun haraji da tuni talakawa suka fara ɗanɗana raɗaɗinsu, suna masu cewa farashin komai ya hawa yanzu haka a kasuwannin ƙasar nan.
Malam Ilyasu Abubakar da aka fi sani da suna Shata na kungiyar Rotab ya bayyana min matsalolin da sabuwar dokar harajin ta haifar makonni hudu bayan zartar da ita.
Duk wanda zai bulaguro ya san da kuɗin bulaguro sun ƙaru, duk wanda zai biyan hutar gidansa ya san da kuɗi sun ƙaru, duk wanda zai biyan ruwa ya san kuɗi sun ƙaru, kenan talaka ya sani, abincin da ya saba sai jika kaza yanzu komai ya ƙaru. Mu ne ƴan ƙasa, talauci ya dame mu, yunwa ta dame mu, kishirwa ta dame mu, sai a ce aza mu jangali.
Wannan ita ce zanga-zanga mafi karbuwa tun bayan da kungiyoyin fafutuka suka kaddamar da yaki da tsarin kasafin na 2018, abinda Hamidu Sidi Fodi na platform ya ce.
Jiki magayi malam, ka shiga yau cikin angoyin nan namu na Nijar, ka shiga cin kasuwoyi, kaga mutane wasu kenan suna laharwa la kota, haraka ta lalace.
Kadi ba gani a shekarun jiya wani ya fito ya ce dubu guda ne, yau kadi ba gani mutane mu kenan sun dubu dari ga maka dubu dari ne mai gabanan ta kanta da kwarkwata, mutane sun yi ta sun ba mu.
Gwamnatin ta sha nana ta cewa matsin tattalin arzikin da kasashen duniya ke fama da shi a yau na daga cikin dalilan da suka tilasta mata juyawa wajen 'yan ƙasa don samo kuɗaɗen da za su ba ta damar tafiyar da ayyuka. Sai dai waɗannan hujjoji ba su gamsar da ƙungiyoyin da ke wannan zanga-zanga ba, in ji wani kusa daga cikinsu, Gamace Muhammadu.
Ai, in kana iko hange ne kake, in kana iko mulki hange ne ake, ke ne ya kamata ka hango ka gani tun kakin lokaci ya zo sai ka ɗauki matakai. Ba ta yiwuwa ba kai hange ba sai abu ya zo ka ce mana a yi haƙuri, ai ba haka ake ba iko. Kenan wannan yana nuna akwai rauni da yawa, kenan ba sai iko ba.
Na nemi jin matsayin hukumomin Nijar game da waɗannan ƙorafe-ƙorafe, to amma haƙata ba ta cimma ruwa ba. domin kuwa ministan raya al'adu kakakin gwamnati Asumani Malam Isa da na kira ta wayar telefon bai daga wayar tasa ba har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto. A tsakiyar makon da muke ciki, gwamnatin a taron wani kwamitin musamman da ta kafa karkashin mukaddashin Prime Minister Albade Abuba ta sanar cewa ta lura da yadda wasu 'yan kasuwa da masu sufuri suka fara tsawwala farashin kayayyaki ba tare da wata hujja ba, abinda ta ce za ta yi nazari a kansa nan gaba, sai dai kungiyoyin fafutukar sun kuduri aniyar matsakaimi.
Bayan alkawalin da muka dauka ga munan sati biyu mun huto, mutane sun huto da dama, yanzu abin da ake so tahiyyarmu na gaba sati mai zuwa za mu yi babban jerin gwalo, za a yi shi kuma daga kowace komin ta yamai daga wuri biyan za mu tashi.
Yin biyayya wa tsarin harajin kungiyar IOMOA ta kasashen Afirka ta yamma renon Faransa masu amfani da kudaden sefa na daga cikin dalilan da gwamnatin ke fakewa da su wajen kaddamar da sabuwar dokar harajin, tsarin da masu kare haƙƙin jama'a ke cewa sam bai daidai da yanayin rayuwar talakawan Niger ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
Rahotanni daga jihar Taraba kuma suna cewa al'umar Fulani a tsaunin Mambila suna Allah wadai da umarnin da ake zargin hukumomin jihar sun baiwa rundunar 'yan sanda da ke jihar cewa ta saki waɗanda aka kama kan zargin hari da aka kai wa Fulani a tsaunin na Mambila a bara wanda ya janyo hasarar rayuka da dukiya mai yawa. Ga Ibrahim Abdulaziz da cigaban wannan rahoto.
Ya biyo bayan cewa al'umman Fulani sun yafe da kuma kulle yarjejeniyar zaman lafiya da ake cewa an cima tsakaninsu da shugabannin Mambila, batun da ko shugabannin Fulani yankin ke ma cewa ba za a ribakin su a ci albasa ba. Alhaji Ahmadu Bello Ngroje da ke zama ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Miyetti Allah a jihar Taraba yace sun yi mamaki da wannan yunkuri da ake na neman a saki waɗanda ake tuhuma, kana kuma ya musanta zancen cewa an kulle yarjejeniyar yafiya a yanzu, ganin cewa har yanzu ma ana kisan ɗauki daidai.
Dauki ɗaiɗai da sauransu wanda ya zo ya ce an shirya ƙarya yake yi. To, waɗannan duk abubuwan da muka faɗa an yi su. Bayan ana yin waɗannan ɗin sa'ilin nan a ce wani mutum ya ce an zauna an yafi juna an sasanta, to wannan ba gaskiya ba ne. Abinda muka faɗa shi ne ake kai a cikin wata ɗaya yanzu an ɓarnata abubuwa da yasa an sa an yi abubuwa na barna ya kai goma. An kashe gainaku mu daya an bamga, an kashe gainaku a leme, an sari itatuwa an bamga, an sari shanu a hainare, an tsare hanya a durufi, an zo an kashe mutane a mai samari, an sari shanu a kusuku, an bugi yaran Fulani a kasallasa, an yi fada a sina. Duk waɗannan dauki daidai duk waɗannan mutane ne local government da mutanen su suke haddasawa, ba wanda za a kama, kuma an san su mun san su ba za a kama su ba, suna da gata.
Shi ma da yake na shi garin haske Abdulmumin Umar yace su ba da yawun su ma ake wannan yami didin sulhun ba, a dan haka yace dole gwamnati ta nuna ba su ne ba sabo, muddin ko ana son a shiga tsakanin.
Abinda muke so a yi, muna son a yi abu biyar a sardana local government. Waɗanda suka je suka kashe mata maza da mata da yara da dabbobi suka ƙona gidaje a kama su, waɗanda suka kashe dabbobi a sa a biya dabbobin nan, gidajen da aka ƙona a biya, waɗanda suka ɗauki doka a hannu suka kashe mutane suka kashe dabbobi suka ɓarnata ƙasa, gwamnati ta san su, mun san su, a kama su. In aka yi haka to mai yiwuwa za a samu ko ɗan hucewa kaɗan, amma idan ba a yi haka ba akwai mutane kuma waɗanda suka watse, an watsa mutanen mu suna cikin kamaru, suna cikin boda, waɗansu suna cikin suna gashika da shauransu, an shiga wahala. Duk mutanen nan ya kamata gwamnati ta yi tanadi a dawo da su gidajensu.
To sai dai kuma fada na tuntube shi dangane da ma wasiƙar da ake cewa gwamnatin jihar ta aike wa kwamishinan 'yan sandan jihar, kwamishinan shari'a kuma Attorney General na jihar Taraba bai amince ko kuma musanta wasiƙar ba.
What is the letter?
The letter was saying that you are urging the state police command to release some suspect that were said to have been arrested by the police.
Read the content. If it is clear with you, that is what the letter should say.
Me wasiƙar ta kunsa kuma ka karanta wasiƙar da kyau, kusan abin da ke ciki a ce haka ne. Kawai yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Taraba ma bata ce komai ba tukuna dangane da wannan wasiƙar da gwamnatin jihar ta aike. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10 da kusan minti 20 ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 175 da aka yanke wani likitan tawagar 'yan wasan tsalle-tsalle na gymnastics a Amurka. Za ku ji laifin da ya yi. Sannan da yake a makon da ya gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya cika shekara guda akan karagar mulki. Shin yaya mutane suke kallon salon mulkin nasa?
I think people are judging him on a variety of other factors other than the economy.
Ina ganin kamar mutane suna mai fassara ta wasu fuskoki daban-daban baya ga fuskar tattalin arziki wannan shi yake shafar farin jinin sa.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Da farko wata kotun Amurka ta yankewa likitan tawagar 'yan wasan tsalle-tsalle na gymnastics a Amurka Larry Nassar hukuncin zaman gidan kaso har na tsawon shekaru 175 bayan da ya amsa laifin cewa ya yi lalata da kuma taba jikin 'yan mata matasa sama da 100. Guguwar nan ta fitattun mata da suka fito suna bayyana yadda ake cin zarafinsu ta hanyar lalata. Ita ta bankaɗo wannan abin fallasa na likitan tawagar 'yan wasan. Guguwar da ta sa manyan mutane da dama suka rasa ayyukansu. Hakan ya sa aka kirkiro da wani maudu'in hashtag da ake ma lakabi da MeToo, wato nima haka ko kuma nima ya faru da ni. Rachel Den Hollander ita ta fara fitowa fili ta zargi likitan, inda ta ce ya yi abin da bai dace da ita ba a lokacin tana 'yar shekaru 15. Shi dai Nassar ya amince cewa lallai ya aikata laifukan na lalata da 'yan mata, wasu ma shekarunsu ba su fi 10 ba. A lokacin da ake shirin yanke hukuncin, Rosemary Aquilina ta ba da fili ga duk matar da take so ta yi magana ga likitan a zauren kotun. Jordan Weaver, 'yar wasan gymnastics ce a tawaga Amurka, wacce ta taba lashe kyautar zinare a wasannin Olympics.
But even though I'm a victim,
duk da cewa ina daga cikin waɗanda ka ci zarafinsu, ba zan yi rayuwata akan hakan ba, domin ni 'yar wasan Olympics ce.
Live my life as one.
Ita ma Alexis Moore, tsohuwar 'yan wasan tsalle-tsallen gymnastics ce a Amurka, wacce ta taba fadawa tarkon Dr. Nassar.
He betrayed my trust, took advantage.
Kai mun zabba cikin aminci, kai amfani da ƙuriciyata, kai lalata da ni bila adadin.
Hundreds of times.
To wannan kenan. A kuma makon da ya gabata ne shugaban Amurka ya cika shekara guda akan karagar mulki bayan da ya gaji tsohon shugaba Barack Obama. Wannan dai wani babban mafarin tafiya ne ga shugaban Amurka na 45.
From this day forward, it's going to
Daga yau Amurka za mu rika sakawa a farko kafin komai. Amurka farko.
America first.
A kashin farko, shugaba Trump ya fara da sauya wasu ka'idoji na salon mulkin tsohon shugaba Barack Obama, inda ya mai gurbin alƙalin kotun kolin ƙasar. Babban nasarar da ya samu ta faru ne a watan Disamba, inda ya rage kudaden harajin ƙasar.
This is the bill.
Wannan shine kudurin dokar. Muna kuma da matukar alfahari da shi. Muhimmin abu ne ga dukkan Amurkawa. Zai kuma tallafa wa tattalin arzikin mu.
Amincewa da wannan kudurin doka zai taimaka wa 'yan Republicans su maido da kimar su a majalisar dokokin Amurka. A cewar mai fashin baki John Fortier.
Republicans did get a tax bill.
Wannan nasara da suka samu aka amince da wannan kudurin doka babban nasara ce wacce za ta saka su akan tafarki mai kyau.
Sai dai shekarar farko ta shugaba Trump ta fuskanci koma baya. Wasu na ganin yayi ƙasa a gwiwa bayan da ya gaza soke tsarin kiwon lafiya na Obamacare, ga kuma fushin da ya rika nunawa a shafin Twitter da kuma kalaman ɓatanci da yayi akan wasu ƙasashe, inda kwanan nan ya furta wasu kalamai akan ƙasar Haiti da ƙasashen Afirka. Lamarin da ya janyo kakkausar suka daga 'yan Democrats, ciki har da Sanata Cory Booker.
Those words just don't dissipate like mist in the air.
Irin waɗannan kalamai sukan bi iska su bazu cikin ƙanƙanin lokaci su zama tamkar guba har ma su haifar da rashin jituwa a ƙasarmu.
Salon mulkin Trump da wasu ke ganin yana raba kan jama'a na shafar farin jininsa, duk da cewa yana ƙoƙari a fannin tattalin arziki, inji mai fashin baki John Hudak.
I think people are judging him on a variety of other factors other than the economy.
Ina ganin kamar mutane suna mai fassara ta wasu fuskoki daban-daban baya ga fuskar tattalin arziki wannan shi yake shafar farin jininsa.
Hey, hey. Ho, ho.
Raguwar farin jinin shugaba Trump wanda ya kafa tarihi ka iya zama riba ga 'yan Democrats idan aka zo zaben 'yan majalisa a watan Nuwamba, inji mai fashin baki Larry Sabato.
When there's a wave, the water does not distinguish between the
idan guguwar sauyi ta zo, babu ruwanta da waɗanda suka nuna ƙauna ga wani shugaba da ba shi da farin jini da kuma waɗanda suka nisanta kansu da wannan
shugaban.
To a wannan shekara ta 2018, abinda shugaba Trump ke tinkaho da shi shine bunƙasar tattalin arziki da yake hasashen za a samu, wato shi zai ƙara mai farin jini. To amma yiwuwar shan kaye a zaben watan Nuwamba da kuma binciken katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka da bai da alama ƙarewa ka iya zama mai babban ƙalubale a wannan shekara ta biyu fiye da abin da ya gani a shekarar farko. Jama'a da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka wannan mako, sai wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka aiko mana ta email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Rilwanu Ibrahim, London, da ke unguwar Dumɗe a garin Guba, jihar Adamawa. Ya ce, assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, don Allah ku faɗa wa gwamnan jihar Adamawa ƙarƙashin jagorancin Umaru Jibrila Bindowo cewa don Allah kada ya gaji da koke-koken talakawansa, ya rage mana kuɗin kammala karatun sakandare, wato WAEC da kuma NECO, domin wallahi a nan jihar Adamawa kuɗin ya yi yawa duk da cewa gado ne ya yi daga shugabannin da suka gabata, domin kuɗin WAEC da NECO ana biyan kuɗi naira 40,000, wanda hakan ya tilasta a 'ya'yan talakawa rubuta jaraba guda ɗaya kacal. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya sa mai girma gwamnan jihar Adamawa ya ji wannan kira kuma ya share mana hawaye. Tabi kuma tana cewa fatan alheri zuwa ga ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Ina kira zuwa ga gwamnatin kasar mu Nijar don Allah ta zauna da malaman jami'ar jihar mu ta Damagaram, har ma da su ɗaliban, da domin warware tarnaƙin da ya dabaibaye jami'ar, inda karatu ya shiga wani hali a jami'ar. Wasiƙa daga Babai Gambo da Magaram, Nijar. Kaɗan daga cikin wasiƙu da ku rubuto mana kenan, a ci gaba da rutawa, sannan hankali za mu karanta. To madalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe kafin mu yi sallama da ku baki ɗaya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran duniyar, amma fa a taƙaice, ƙasar Afghanistan ta ayyana yau ɗinnan Lahadi a matsayin ranar makoki. An ɗan saukar da tutoci a faɗin ƙasar da kuma gine-ginen diflomasiyyar Afghanistan da ke faɗin duniya kwana guda bayan da 'yan bindiga suka yi amfani da wata motar ɗaukar majinyata mai shaƙi da bumabumai wajen kai wani mummunan hari. Jami'ai sun ce zuwa yau Lahadi adadin waɗanda suka mutu ya kai 300. An kashe wani sojan tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ɗan asalin ƙasar Pakistan a Jamhuriyar Demokaraɗiyyar Congo. 'Yan sanda a birnin Moscow sun damƙe jagoran 'yan adawa Alexei Navalny a wani gangamin da ya shirya na nuna jayayya ko ƙyamar shirin gudanar da zaɓe da za a yi a watan Maris. Kotun kundin tsarin mulkin Spain ta ɗau matakin hana tsohon shugaban yankin Catalonia Charles Puigdemont sake zama shugaban yankin. Kotun ta yanke hukuncin jiya Asabar cewa tsohon shugaban da ke gudun hijira ba zai iya shugabancin ƙasar daga wata ƙasa ba, ko da kuwa an sake zaɓensa a zaɓen majalisar dokokin da za a yi a jibi talata. An sami wata bafaransa da ranta a kan tsaunukan arewacin Himalaya nan masu matuƙar haɗari, waɗanda ake kira tsaunuka masu kisa. To amma masu kai ɗaukin sun kasa gano abokin tafiyar.
To madalla a gaishe ka, masu haro duka dukkan abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci, sai kuma canza asubahi da ikon Allah za ku ci sabbin abokan aiki da wasu shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa. Kamin nan a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Malam Al da ya rika masa, a nan ne sahabu Imam Ali Zandaka ta yi sallama da ku, mu zama lafiya.